ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwanmu da saduwanmu a wannan masallaci mai tarin daraja da albarka masjid al-firdaus a wannan unguwa ta sabon gari a jihar da magaran jamhuriyar Niger yau mana ranar juma'a daren subdu wanda ya daidai da 30 ga watan al-muharram Hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da 25 ga watan 7 2025 muna cikin karatun mu na littafin Hisnul Muslim min azkar al-kitab wa sunna wallafa Sheikh Malami Abu Abdurrahman Sa'id bin Ali bin Waf al-Qatani Allah jikansa da rahama za mu tashi darasi na 6 muna cikin fadlul zikr kuma insha Allah a yau zamu kawo karshen wannan fasali na da yake mana bayani akan falala ta ambaton Allah subhanahu wataala yau zamu tashi hadisin Abu Huraira wanda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu iza zakarani fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an وإن آتاني يمشي أتيته حرولة wannan hadisi hadisin babban sahabi Abu Huraira wanda ake mai laƙabi da Amirul Mu'minin fil hadis kenan yana daga cikin wanda yafi kowa a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kowanne sahabi yawan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi al-Yamani kabila shi Dausiya a garin Yaman kuma Abu Huraira ya zo ne a shekarar da ake ce mata Amu Khaybar shekarar da aka yakin Khaybar ma'ana a shekara ta 7 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan shekara ya zo musulunta a garin Madina kuma Abu Huraira yana da matsayi masu girma daga ciki shine sahabin da yafi kowanne sahabi yawan rawaita hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haddace hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama guda 2374 wannan hadisi sahabban manzo Allah yafi kowa yawan rawaito hadisi shi kadai ya rawaito hadisi guda 2374 san kimil turasan su san 14 hadisi 2374 Abu Huraira kuma in muka diba duka shekarun da ya da manzo Allah shekara 4 ne daga shekara 7 zuwa shekara 11 amma zo duka sauran sahabban ya fi su me yasa saboda shi da yazo kawai lazamta manzo Allah ko da shi na tare da manzo Allah in kaga baya tare da manzo Allah to idan manzo Allah ya shiga cikin gida ne amma matakar manzo Allah yana wajen gida ne to Abu Hurairah radiyallahu anhu ya lazamci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa samu tarin ilimomi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yazo kere ma sauran sahabban da suka riga shi musulunta yawan rawaito hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya mutu yana da shekara 78 bayan hijiran manzon Allah shekara 57 kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati shekara ta 11 shi kuma shekara 57 kenan kusan yayi shekara nawa 45 kenan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ta karantar da mutane hadisan manzon Allah ya karantar tsakanin sahabbai da tabi'ai sama da mutum 800 hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wa'annan shekaru nawa a cikin wa'annan shekaru guda 45 to shi yasa Abu Huraira yana daga cikin manyan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko mu sani akwai wasu sahabbai wanda su guda 7 ne a cikin su kowanne ya rawaito hadisi sama da 1000 in ka wadda wannan guda 7 to duk wanda bai a cikin hadisan da ya rawaito bai kai guda 7 ba shi ne wani malami ya wake sai ya ce sab'un min as-sahabi fawqa al-alf qad naqalu min al-hadith an al-mukhtari yace Abu Huraira Sa'adun Jabirun Anasun Siddiqatun wa Ibn Abbasin kaza Ibn Umar yace sab'un min as-sahabi akwai sahabbai guda 7 fawqa al-alf qad naqalu sun rawaito sama da hadisi guda 1000 min al-hadith an al-mukhtari ma'ana sun rawaito hadisi sama da guda 1000 daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai Abu Huraira wanda shine muka ambata yanzu shine number 1 shine sahabin da yafi kowanne rawaito hadisi shi yasa da za a yi tambaya a ce a cikin sahabbai wani sahabi ne yafi kowanne sahabi yawan rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine Abu Huraira mun jana da hadisi san kimil turasan sasan 14374 bayan shi na biyu sai Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma dan Abdullahi dan Umar shine na biyu shi kuma ya rawaito hadisi 2630 hadisi na uku shine Anas bin Malik shi kuma ya rawaito 2686 hadisi 2286 na uku kenan na hudu mace ce kuma a cikin bakon an samu mace guda daya ita ce Ummu Abdullahi As-Siddiqa bintu Siddiq Aisha radiyallahu anha mata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam diya babba aminin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar Siddiq to wannan Aisha ita ma ta rawaito hadisi guda 2210 damil disandis hadisi 2210 na biyar shine Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma shi kuma ya rawaito hadisi 1600 hadisi 1660 na shidda shine Jabir bin Abdullah Al-Ansari shi kuma ya rawaito hadisi 1540 na bakwai na ƙarshe shine Abu Sa'id al-Khudri Sa'ad bin Sinan ko kuma Sa'ad bin Malik bin Sinan wanda an fi sanin shi da Abu Sa'id al-Khudri amma sunan shi Sa'ad bin Malik shi kuma ya rawaito hadisi 1170 wannan sabon guda 7 sune kowanne a cikin su ya rawaito hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sama da guda 1000 to amma duk wanda bai kai wanda bai a cikin wayannan guda 7 to hadisan shi basu kai guda 1000 ba shi yasa an kana wa karanta hadisan manzo Allah zaka ga suna yawo ne a cikin wayannan guda 7 ko dai ga jance ana Abi Hurairata ko ana Abdullahi bin Umar ko ana Anas bin Malik ko an Aisha ko ana Abdullahi bin Abbas ko an Jabir ko ga jance an Abi Sa'id al-Khudri Sa'ad bin Malik kenan dai wanda ya rawaito wannan hadisi Abu Huraira sunan shi Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani amma an fi sanin shi da Abu Huraira kuma me ake ni da Abu Huraira Huraira sunan Musa ne da Larabci ana cewa Al-Hiratu Al-Hira shine sunan Musa Lisha kuli ya ko kace wannan Musa to a Larabci akwai wani usulubi da ake cewa tasghiri karanta abu Musa ya ce Al-Hiratu El Musa kuma ya ce Huraira to Abu Huraira yana da wata ilmusa ce ilkenwa da yake zuwa da ita majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yayin zaman to duk lokacin da zai zo na zuwa ne da wannan ilmusa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Huraira anta Abu Huraira ma'ana kai baban ilmusa ne ma'ana saboda yawan lazamtan musannan da yake yi da aka sanya mi Abu Huraira kenan baba ilmusa to shi yasa mu kuma yanzu zaka ga ana iya samun mutane wani yazo sama da shi mi Huraira kenan ga sanya ma diye ka Huraira ka sanya mata ilmusa saboda shi ma ba sunan shi bane ba sunan shi Abdurrahman amma mi ana ce mi Abu Huraira ne saboda kaji dalilin ga course din yana zuwa ne da ilmusa majalisin manzo Allah ya ga sanya mi Abu Huraira baban elkenwa to amma mu yanzu kaje wata sunan ta Huraira to kaga an sunan musa aka sanya mata saboda shi ai ce akai Abu mai Abu baba baban musa ma'ana ana ne baban musa kullu yana zuwa ne da ita amma sunan shi Abdurrahman sunan shi Abdurrahman to Abu Huraira yake cewa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi yana cewa yaqulu Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki na cewa kenan wannan shine yake cewa hadisul qudsi ana Allah afwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace manzo yace Allah subhanahu wataala yace to yace wannan hadisul qudsi saboda hadisi kala biyu ne akwai hadisin nabawi akwai hadisul qudsi aka ce hadisin nabawi shine lafazin da ma'anar da gojen manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma aka ce hadisul qudsi wa lafazin da gojen manzo Allah ne amma kuma ma'anar da gojen Allah subhanahu wataala to sai ka zo kuma ka kawo alqur'ani to shi yasa shi hadisul qudsi yana tsakanin alqur'ani ne da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce alqur'an shine ma kana lafzuhu wa ma'anahu minallahi lafazin furcin da ma'anar da gojen Allah subhanahu wataala take idan zaka ga alqur'ani da muke karanta lafazin nawa ne da gojen Allah ne ma'anan ma da gojen Allah ne to shi kuma hadisul qudsi wa shi kuma ma kana lafzuhu min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma'anahu min allahi lafazin daga bakin manzon Allah ne amma kuma ma'anar daga wajen Allah ce shi yasa manzon Allah ya tashi yace Allah ya ce kenan wane ne yake kawo yake hakaito magana Allah manzon Allah ne yake wadi amma kuma ma'anar ta magana Allah ce amma kuma lafazin daga bakin manzon Allah ya fito shi kuma alhadisin nabawi shine ma kana lafzu wa ma'anahu min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lafazin da ma'anar duka daga wajen manzon Allah ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yaqulu Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa ana inda zanni abdi bi ni ina inda bawana ya tsammace ni yayi zato na mana irin yadda bawana ya tsammace ni ko ya zace ni to ni ina a inda ya zace ni wannan hadisi kamar da muka karanta shi yana cikin sahih al-bukhari da muslim bukhari ya kawo hadisi mai lamba 7,405 7,405 shi kuma muslim ya kawo hadisi mai lamba 2,675 2,675 to kuma akwai wata ruwaya wadda ta fayyace mana mi ake ni ana inda zanni abdi bi shine a wata ruwaya wadda tana cikin silsilatul ahadisi sahiha hadisi mai lamba 1,663 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce Allah yana cewa ana inda zanni abdi bi ni ina inda bawana ya tsammace ni in khairan fa khairun in yamin zatan alkhairi to zai ga wannan alkhairi wa in sharran fa sharrun in yamin zatan sharri kuma to zai ga sharri to ibnu hajar tunda wannan hadisi mun ce na cikin bukhari to ibnu hajar yana da sharhin fatawul bari a karkashin wannan hadisin ibnu hajar a cikin fatawul bari mujalladi na 13 shafi na 387 ma'ana a volume na 13 page 3 yake cewa abinda ake ni ana inda zanni abdi bi ai zannul ijabati inda du'a ma'ana lokacin da ka roki Allah sai ka tabbatar a ranka wannan addu'a da kai Allah ya amsa to Allah ya amsa shine ina inda bawa na tsammace ni ma'ana ka roki Allah kuma a ranka ka sakankance cewa wannan addu'a da nayi Allah ya amsa to Allah ce shi ma ya amsa in kuma kaje a ranka kawai bari mu gwada Allah mu gani in mun gwada ko ya amsa to shikene Allah barka shine ana inda zanni abdi bi yadda ka tsammace ni in ka mun zatan zan amsa ma to zan amsa ma in kuma kace gwada ne zaka shikene yan barka yau da wani ya tashi a dace zai to bari mu gwada shi kuma Allah ba gwada shi me yasa zaka gwada Allah Allah shi mai tabbas ne kuma abin da kake roƙa ka tabbata yana da kuma ba marwaci bane ya ba mutane da yawa to me yasa mutun ne ake gwada shi ne yana iya baka koya na yanzu kana neman wani abu kana ya ce bari mu je wajen wani mu jarraba mu gani ko an samu ko saboda shi tayu kana tsammanin yana da kuma in ka je babu yana dan kana iya zuwa ruwa ta hana shi ya baka to amma shi Allah ba haka yake ba shi yana da kuma shi ba marwaci bane ba kuma kaga ya ba mutane da yawa to shi yasa Allah ya ce in ka tsammace ne to shine Ibn Hajar yake cewa nan zatan da ake ne zannul ijabati inda du'a idan ka tsammace cewa in ka roki Allah Allah zai amsa ma to Allah ce zan amsa ma wa zannul qabuli inda tauba haka a lokacin da ka tuba zuwa ga Allah kai wani ne fi kace Allah na tuba ka yafe ni kai ka sa a ranka wannan tubar da kai zuwa ga Allah Allah ya amsa ya yahima to shikenan Allah ya yahima ya Allah ya amshi tubarka ma'ana in ka tuba zuwa ga Allah kai ka sakankance a ranka cewa wannan tubar da kai zuwa ga Allah Allah ya amshi tubar to Allah ya amsa wa zannul maghfirati inda al-istighfar lokacin da kai istighfari kake ce astaghfirullah 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 ka sakankance a ranka cewa mi Allah ya amshi ya Allah ya gafarta ma to Allah ya gafarta ma wannan shine ake ni da wazannul mujazati inda fi'lil ibada haka lokacin da ka aikata ta ibada sallah ne azumi ne sadaka ne zumunci ne kai ka sakakance a ranka wannan ibada da kai Allah zai baka lada akan ta to Allah zai baka lada akai to wannan shine ake ni da Allah yana inda bawan shi tsammace shi in kai zatan alkhairi ga Allah to zaka samu wannan alkhairi ma'ana ka tuba ka sakankance Allah zai amshi tubarka to zai amsa amma ka tuba amma kai kanka a ranka kana ganin kai da wuya Allah ya amsa wannan tubar ta ka to Allah bai amsa ka istighfari ka nemi gafara Allah amma a ranka kana ganin kai da wuya ma Allah ya gafarta mini to wannan Allah bai gafarta ma ba kai ibada kana ganin kai wannan da wuya ma ni a bani lada akan ta to Allah ba zai baka ba to shine ana inda zanni abdi bi kamar da muka je daga bakin Ibn Hajar Asqalani sai Ibn Hajar yake cewa to wai ayyidu qawlu sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin wani hadisi na manzo Allah yana karfafa shi wani hadisi ne hadisin yana cikin sunan Tirmidhi hadisi mai lamba 3479 turamil kasan sosan diznef manzo Allah yake cewa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba yace ku roki Allah manzo Allah yake ce mana in muka tashi roƙon Allah mu roke shi muna masu sakankancewa a ran mu cewa Allah zai amsa mu samu confidence total kan mu samu dut shakku a kawo ka roki Allah Allah ya amsa ma to Allah zai amsa ma to wannan shine muka rasa yanzu zaka diya wani in zai addu'a yana addu'a amma shi a ran shi baya sawa cewa wannan addu'a dai Allah ya amsa mai mafi yawancin abin da muke gwaji ne muke yi mu ce to bari mu jarraba mu gani ko a amsa kuma zubin ma ai manzo Allah ya nuna mana yace akwai mutumin da zaka ga saboda bai sakankance ba addu'a ta shi in yayyai sai dai bai tsammani yadda da spirit ma'ana ya yanke kauna ce to ni kadda autu kadda autu kadda autu balam yastajabu yace na roka shuru ba amsa mai yau hasa ai haka mutanen mu suke rashin hakuri kaga mutum yana da wata bukata yayi saki guda yana roƙon Allah kawai in bai ga ba Allah ya amsa mai kaga eh bai tsammani ce to na ko yace shekara nan muna addu'a shiru to kai ko baka sani ba Allah subhanahu wataala idan kai roke shi in ya amsa ma to yana amsa ma ne ta hanyoyi guda uku kamar da ya tabbata hadisi zamu zo mu gan shi a gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya roki Allah to idan Allah ya amsa mai to zai mai abubuwa ne guda uku ko dai anan take abinda ka roka Allah ya baka in ma an tu'ajjala lahu da'awatu a gaggauta biya ma bukatar ta ka abinda ka roka Allah ya baka ko kuma mi ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce au yusrafa anhu min as-su' ko kuma a kawon mai da wani sharri ko wani bala'i da yake tankaras ma'ana kana iya daga hannu ka roki Allah Allah ya amshi addu'a ka to kuma a kaddaraka Allah ya kaddara wani bala'i zai same ka to da amsa ma addu'a biya ma bukata sai a ce to yanzu tunda akwai wani bala'i da zai same ka bar a kawo ma da wannan bala'i to shi yasa so tari zaka ga Allah yana kawo mana da wasu bala'o'i da musibo mu sani ba a dalilin addu'o'in da muke saboda ya Allah ga a biya ma wannan bukata kuma ga wani sharri da bala'i yana tankaraka ya ce to bar a kawo ma da wannan bala'in da sharri ko kuma na uku wa imma an yadda khaira lahu fil akhirah ko kuma Allah ma tanadin wannan abin da ka roka sai a ranar tashin kiyama Allah ya baka to amma mu tsammani muke kawai Allah ya amsa ma kawai nan take kawai abin da ka roka Allah ya baka tayu Allah ya sha amsa ma addu'in amma kuma aljanna ma tanadin Allah ya sha amsa ma yana kawo ma da wasu sharri da bala'o'i da musibu kai baka sani ba ma to dan haka shi yasa ake so mu kyautata mu Allah zato wajen yin addu'a saboda yadda ka tsammaci Allah haka Allah zai ma in ka mishi tsammani mai kyau cewa zai amsa ma to zai amsa ma amma in ka ce zaka jarraba shi ko gwada shi to sai ya kyale ka da haka kenan za mu yi addu'a kenan mu ringa sakankan cewa a ranmu cewa kawai Allah ya amsa kenan mu jira natija ko ba dade ko ba juma ko a kusa ko a nesa to zaka ga biyan bukata ko baka samu ba anan ba to ranar tashin kiyama Allah zai ce wannan abin da kai ta roka ta dace shi da ma'ana saboda tayin Allah baka anan duniya wannan abin zai iya zamantowa shari gare ka saboda su tari zaka ga akwai ni'imar da za ta iya zamanto ma mai shari kuma dayu dan muriyar da zaka ce anan duniya na wannan abin dan kadan ne amma a lahirawa dindindin har abada to shi yasa kenan mu zamanto muna kyautata mu Allah subhanahu wataala zato sai Allah ya ce wa ana ma'ahu iza zakarani kuma ni ina tare da shi idan ya ambace ni ma'ana ina tare da bawa na a lokacin da ya ambace ni to wannan kuma yana daidai da kamar fadin Allah da yake cewa inna allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum musinuna wannan cikin suratul nahl aya ta karshe a sura aya ta 128 Allah ya ce lalle Allah yana tare da masu takawa masu kiyaye dokokin Allah wanda suke yin abin da Allah ya umarce su kuma suke hanuwa da abin da Allah ya hane su to Allah ya ce yana tare da su wal ladzina hum musinuna haka Allah yana tare da wanda suka zamanto masu kyautatawa ne to nan da aka ce Allah yana tare da su shine ake cewa alma'iyya khassa saboda alma'iyya Allah ya kasance tare da bawa iri bici akwai alma'iyya amma akwai kasancewa Allah tare da halittunsa gabaki daya dukkan halittunsa Allah wanda suke sama da ƙasa da cikin teku Allah yana tare da su bil ilmi da ilmi ma'ana ya san yanayin da suke ciki yana ganin su yana jin su duka kowace halitta babu halitta da take wuta daga mi cikin ilimin Allah a ce wai ga wata halitta ko a sama ko a ƙasa ko a cikin teku tana wa rayuwa Allah bai san ba halin rayuwarta ba ko Allah bai ganin ta ko bai jin ta wannan ita ce ake cewa ma'iyya amma wannan ta hada kowa da kowa da musulmi da kafiri mutumin kirki da mutumin banza mutane da tsuntsaye da aljannu da mala'iku to wannan shine da Allah yake cewa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'un babu wasu mutane da za su keɓanta su gana su uku face Allah ya zamanto shine na hudunsu mana muna iya zuwa misali a cikin nan kawai mu uku bari wannan masallacin zamu wata gana a tsakaninmu muna ganin mu uku ne ko to Allah ce a sheda mana shine na hudu ana ya san abin da muke tattaunawa kuma yana kallon mu yana jin mu shi yasa aka ce ko gana za a yi in kuna ganin kun kaucewa idan kowa to a tuna da idan Allah yana ganin ku kina kar ku shiri wani makirci ko wani abu na cutarwa ga wani ko wata ko ga wasu al'umma to Allah yana ganin ku to shine Allah ya ce to kaga wannan ma'iyya din da Allah yake cewa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'un ba zai kasance ba a samu wasu mutane guda uku za su yi ta ganawa a tsakaninsu su ukun ba ce Allah ne na hudunsu wala khamsatin illa huwa sadisun ko kuma a samu mutane biyar za su yi ta ganawa su keɓance kansu ba ce Allah shine na shiddansu wala adina min zalika kai Allah ce ko a samu ƙasa da haka ko da kai mutum biyu ne ma wala aksar ko da sama da haka ma'ana sama da mutum shida illa huwa ma'ahum ba ce shi Allah ya kasance tare da su aina makanu a duk inda suke to kaga nan ma'ahum din nan ita ce ma'iyya amma ma'ana duk inda kake Allah yana tare da kai kuma ya san halin ka ya san halin da kake ci kuma yana ganin ka yana jin ka wannan kaga cikin suratul mujadala aya ta 7 to amma nan da Allah ya ce wa ana ma'ahu iza zakarani ni ina tare da bawa na lokacin da ya ambace ni to wannan ita ce ake ce mata ma'iyya khassa wannan kasancewa Allah tare da bawansa ne keɓantacciya kuma nan khasatun bil mu'minina ta keɓanci mu'minai shine da Allah ya ce inna allaha ma'al ladzina taqaw Allah yana tare da wanda suke masu kiyaye dokokinsa kuma masu kyautatawa to shine ai ma'ahum bil hifzi yana tare da su ta hanyar basu ta hanyar mi kula da su kiyaye su war ri'ayatu ana al hifzu yana kiyaye su war ri'aya yana kula da su wat tawfiq kuma yana musu gaman katar da dace wata ayi kuma Allah yana karfafa su ma'ana ita wannan ma'iyya din kasancewa ta musamman ce ta keɓanci mu'minai ne Allah yana tare da su ta hanyar ba su nasara ta hanyar kiyaye su daga dukkan wani shari da bala'i ta hanyar yi musu dace da dukkan wasu abubuwa na alkhairi kuma hanyar karfafa su wajen yin ayyukan alkhairi to shine Allah ya ce wa ana ma'ahu iza zakarani ma'ana ni ina tare da bawana ta hanyar taimakonsa ta hanyar bashi nasara da mishi dace da kare shi daga dukkan shari da bala'i lokacin da yake ambato na lokacin da zaka zauna kana karatun Qur'ani lokacin da zaka zauna kana karatu na addini kamar kana karanta wani littafi na fiqh ko hadisi ko sira ko kuma ka zauna kana subhanallahi walhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah duk wani nau'i na ambaton Allah to Allah ce lokacin da kake yana tare da kai yana baka kulawa da nasara daga mungatar da dace a cikin rayuwarka kuma sai Allah ce fa in zakarani fi nafsi idan bawa na ya ambace ni a cikin ransa zakartu fi nafsi ni ma zan ambace shi a cikin raina ma'ana an kambace Allah a cikin ranka ta hanyar tunowa da girman Allah da girman da ganin girman kudurar Allah subhanahu wataala da mi tunowa da Allah subhanahu wataala shi ya halicci kowa da komai azzikiru bil qalbin nan da muka ambata idan fa'in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi idan ka ambaci Allah a cikin ranka shi ma zai ambace ka a cikin ranshi wa in zakarani fi mala'in idan ka ambaci Allah a cikin wata jama'a ka ambaci Allah ta hanyar mi karanta Qur'ani ko wasu ambato ga kana a cikin mutane kana yi to Allah ce zakartuhu fi mala'in khayran minhu za ambace ka a cikin al'umma jama'ar da suka fi wannan al'umma da ka ambace ni alkhairi sune mi mala'iku wa in taqarraba ilayya shibran idan bawa na ya kusanto ni daidai da dani guda haka dani guda taqarrabtu ilayhi zira'an ni kuma zan kusance shi tsayin zira'i mana daga nan zuwa nan haka wa in taqarraba ilayya zira'an kuma idan ya kusance ni daidai da tsayin zira'i taqarrabtu ilayhi ba'an ni kuma zan kusance shi gwargwadon cikon hannu wa in atani yamshi idan bawa na ya kusance ni yana tahiya ataitu har walatan ni kuma zan zo masa ina a halin gaggawa wannan abin da aka ambata shine Imam An-Nawawi Allah ya ji kansa a cikin sharhin da ya masa yi Muslim Al-Minhaj yake cewa ma'ana zalika abin da ake ni annal abda idza taqarraba ila Allah ta'ala bi ta'a a duk lokacin da bawa ya kusanci Allah ta hanyar yi mishi da'a wa ada'a ma amara bihi wa hassa alayhi kuma da aikata abin da Allah ya umarce shi ya fadaitar bi kadarin muayyan da wani gurgudu sananne kalilan dan kadan ne kana au kasiran ko me yawa kana taqarrubullahi ta'ala ilayhi bil itabati wal in'ami war rahmati a'azam wa asra to shi ma Allah kusantaka da zai ta hanyar baka lada da yi maka ni'ima da rahama shi yafi sauki shi yafi kuma girma ma'ana gurgudan kusantaka da Allah ta hanyar yi mishi biyayya gurgudan yawan ta samun rahamar Allah da zaka yi da lada da ni'ima to shine ake ni in kai kusanci Allah taku guda shi kuma zai kusance ka zira'i guda to an ka kula zira'i daga nan zuwa nan ai ya fi iya haka daga nan zuwa nan ko kuma haka fadin hannaye guda biyu nan haka wannan espacing da take ciki haka in kai haka ai ya fi daga nan zuwa nan haka in ka zo ma Allah kana tahiya shi kuma zai zo ma da gaggawa ai gaggawa ta fi tahiya ko to ana nihin gwargwadon kusantaka da Allah ta hanyar yi mishi biyayya gwargwadon shi kuma yadda zai yawaita baka lada da yi maka rahama da yi maka ni'ima kamar da Imam An-Nawawi ya faɗi a cikin Al-Minhaj kenan wannan hadisi yana nuna mana falalar ambaton Allah subhanahu wataala da yadda gwargwadon yawaita ambatanka da Allah gwargwadon yawaita mi samun matsayi da daraja da za ka yi a wajen Allah subhanahu wataala hadisi na gaba حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كسرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وأن حديث ينتهي سنة الترمذي لابن ماجه الترمذي يروي حديث من لمبا دبو أكو da 375 ruwa min ruwa san sasan ken ibnu majah shi kuma ya kashi hadisi mai lamba 379 ruwa min sasan 43 kuma imamu albani ya inganta wannan hadisan duka biyu a cikin sahih at-tirmidhi da sahih ibnu majah ma da hadisi ne ingantacce daga abdullahi dan busr radda Allah tabbata gare shi yake cewa anna rajulan lalle wani mutum kala ya ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inna shara'i'al islami lalle shari'o'in musulunci shara'i jam'i ne na shari'a yanayi na ne umurar Islam, ma'ana al'amuran musulunci, misali sallah, zakka, aikin haji, azumi, jihadi na nafulfuli suna da yawa, ma'ana ayyuka na musulunci na nafulfuli suna da yawa. Yace kuma karkar surata Ali, yace kuma ni sun yawaita a gare ni, ma'ana ba zan yin su ba, amma mi nake so, yace fa akhbirni bi shay'in, ina so ka bani labari da wani abu, atashabbathu bihi, ma'ana ai atamassaku bi, wanda zan kankame shi na rike shi ina yi, wanda zai zama to dan kadan ne amma kuma ladan shi mai yawa. Kala sai manzo Allah ce mai to la yazalu lisanuka ratban min zikrillah, yace to kada harshen ka ya gushe yana danye game da ambaton Allah subhanahu wataala, ma'ana harshen ka ya zama to kullun cikin ambaton Allah subhanahu wataala. Ma'ana manzo Allah ya bashi aikin da zaka yawaita yi, wanda a hadi a baki yana da sauki amma kuma wajen lada yana da lada mai yawa a wajen Allah, to shine ka yawaita ambaton Allah daga ciki karatun Qur'ani da wai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billah istighfar da suran su, to kai yawaita wannan abu, kada harshen kai zamanto ya bushe bai ambaton Allah, ma'ana ko da yaushe harshen kai zamanto cikin ambaton Allah subhanahu wataala. Kuma shi ma hadisi yana nuna mana mi falala mutum ya zamanto a ko da yaushe a kowane yanayi yana ambaton Allah. Shi yasa ai Aisha take cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallama yadhkurullaha ala kulli ahyani, a kowane yanayi manzo Allah yana ambaton Allah. Kuma shi yasa Allah ya ce mana bayan Allah na gari suma alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubi, suna ambaton Allah qiyaman azai wa qu'udan da azoni wa ala junubi da hakanci. Dai manzo Allah na mai zamanto mai yawaita ambaton Allah. Hadisi na gaba, hadisin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Mas'ud yake cewa manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce man qara harfan min kitabillahi, duk wanda ya karanta harafi daya a cikin littafin Allah, falahu bi hasana, yana da lada guda, wal hasanatu bi ashri amsalha, shi kuma da aikin lada guda ana limka ma shi ne limki goma. Sai manzo Allah ya ce la aqulu, yace la aqulu alif lam min harfin, yace idan nace alif lam mim ba ina nin harafi guda bane ba, walakin sai dai alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Wannan hadisi yana cikin sunan Tirmidhi, ya kashi hadisi mai lamba 2910, kuma Imam Albani ya inganta shi a cikin sahih Tirmidhi. Mana wannan hadisi yana nuna mana me falalar yawaita karanta Al-Qur'ani. Manzo Allah ya ce mana duk wanda ya karanta harafi daya daga cikin littafin Allah za a bashi lada guda daya, kuma duk lada ɗaya za a limka mashi goma, saboda ai ya zo a cikin Al-Qur'ani a cikin suratul An'am aya ta 160, Allah yake cewa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha, duk wanda ya zo da aikin lada guda to za a limka mashi limkin goma. Amma Allah ya ce man ja'a bi sayyi'ati, duk wanda ya zo kuma da aikin laifi zunubi guda, Allah ya ce to fala yujza illa mislaha, to ba za a saka yame ba face da kwatankwacin wannan zunubin, aikin laifin da ka zo da shi guda ɗaya za a baka zunubi ne guda ɗaya. Bahum la yuzlamuna, kuma Allah ya ce su mutane ba za a zalunce su ba, mu dai ba mu ga adalcin Allah, in kai aikin lada guda za a limta ma shi goma, amma zunubi kuma ɗaya za a baka. Amma duk da haka za ka ga mutum zai zamanto a ce in aka zo ya tashi kiyama wajen auna ayyukanka na lada da zunubi, sai zunubin ya rija lada. To duk wanda kaga an zo auna ayyukan shi zunubin ya rija lada, kenan ya nuna aikin zunubin ya fi na ladan yawa. Duk da inda aikin lada zai fi yawa, to ta yaya za ka bari zunubin aikin da za a ringa rubuta ma ɗaya ɗaya ka bari ya rija wanda ake rubuta ma goma goma, tunda shi aikin lada goma za a baka, shi kuma wanda ɗaya za a rubuta ma. Yayin manzo Allah ya ce mana to duk wanda ya karanta harafi dai a cikin Al-Qur'ani za a bashi lada guda ɗaya, kuma duk ladan nan guda ɗaya za a limta mashi guda goma, saboda wannan ƙa'ida ce Allah ya aje, duk wanda ya aiki kyakkyawa guda ɗaya to za a limta mashi guda goma, kamar yadda ya zo a cikin wannan sura ta An'am aya ta 160. To sai manzo Allah ya ce la aqulu alif lam min harfin, idan aka ce alif lam min kawai ne ɗauka ana ne harafi guda ne kamar letter ne guda, sai manzo Allah ya ce a'a, alif harafi ne, lam harafi ne, mimun harafi ne, saboda in ka zo karanta za ka ce alif la alif dai kenan lam mim, yana yanzu wani in ya zo karanta in ya ce alif lam mim kaka ɗauka letter guda ne, a'a, manzo Allah ya ce alif lam mim, alif daban, lamun daban, mimun daban kuma ai manzo Allah ya ce duk letter guda zai baka lada 10 idan yanzu mutun yazo ce alif lam mim lada ne za ba shi 30 za ba shi kuka dauka kamar a matsayin harafi A ne za a baka lada 10 a alif lada 10 lam lada 10 mimun lada 10 to in ka zo kace bismillahir rahmanir rahim business letter ne a bismillah letter guda 19 ne idan duka tun guda ne in ka zo duk in kace bismillah kana da lada 119 santa trovenis lada 119 za a baka to ɗan wake nan kaga duk mai san ne samu lada mai tarin yawa to wallahi ba a samu shi a miki a karatun qur'ani saboda da zaka zo ka nemo wani daga gehe ma da sai in ka zo zaka karanta alqur'ani misali fatiha alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa ga al-maghdubi alaihim waladdallin letter 113 ne kamar da yazo a cikin tafsir ibn kasir tafsir alqur'an alazim a karkashin tafsir suratul fatiha ya ka fatiha tana da mi ayoyi guda 7 versi sai versi tana da kalmomi guda 30 rantumu tana da ayoyi guda 113 sent translator to yanzu fatiha tana da sent translator sent translator da aka yi multiply for this zai tashi na mil sent ran mana iya karatun fatiha kana da lada 1130 kuma fi karanci ana so a sallolin da muke yi kam salawat rak'o'i guda 17 ka karanta fatiha a kowace raka'a tunda muna raka'a guda 17 asuba 2 azhar 4 la'asar 4 goma magariba 13 isha'i 4 in kada 17 ko kowace raka'a ana so karanta fatiha idan ka karanta fatiha so 7 so 17 kowace in ka karanta so dai kana da lada guda 1100 hada 30 da kuke ganin tarin ladan ayya fatiha to da manzon Allah ya ce duk wanda ya karanta harafi a cikin alqur'ani yana da lada 10 kai da malume suka bi letterin alqur'ani tun daga alhamdu har zuwa minal jinnati wan nasi suka irga kaf letterin alqur'ani guda nawa ne kaji ba ga himma ma'ana dan a san wai lada nawa zaka isa ba aya ba ba mu ba kaga yanzu qur'ani yana da aya nawa simin dai san transceiver sai aya 6236 to amma harfa letter sai da malamai suka musu ga irga shi Imam Qurtubi Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi mai littafin Al-Jami'u li Ahkam Al-Qur'an tafsiri ne na Al-Qur'an yana da littafi da ake ce mai At-Tazkaru fi Afdal Al-Azkar littafi ne da yake bayani akan falalar zikiri da karatun Al-Qur'ani da ya kawo wannan hadisi na Abdullah dan Mas'ud da yace to malamai da suka lissafa ayoyin Al-Qur'ani ce sun samu da suka lissafa letterin Al-Qur'ani tun daga farko har ƙarshe sun samu letter turwa san anzimil de san san kantel letter ma'ana harafi 311251 adadin harufa da suke cikin Al-Qur'ani tun daga alhamdu har zuwa qul a'udhu bin nas harafi 311251 311251 to 311251 sai kai multiply shi for this din da harafi da ya za baka lada 10 ko idan kai wannan zai baka 312500 recompense lada miliyan 312510 in ka karanci alqur'ani tun daga farkon shi har ƙarshe kawo wannan falala ce mai girma kuma malamai suka ce wannan limka sau 10 aƙalli ne minimum ne mafi ƙaranci ne maximum Allah kaɗai sani wallahu ya yafi liman yasha ibn rajab alhambali ƙarƙashin wannan hadisin ya ce mudafa'atul ashir mudafa'atul ashir liman ata bil hasanatu wai limka da ake in kai aikin lada a baka 10 wannan a kowane aiki ne amma a kowane da Allah yake limka musu da harafi ɗayan ka karanta da Al-Qur'ani Allah zai iya baka lada wani Allah ya bashi 100 wani Allah ya bashi har zuwa 700 kai wallahi da ifin wani yace akwai wanda za a iya bashi da harafi ɗaya sama da lada 700 to ta yaya ne ce wannan kuma ya danganta ne da ni iya karatun Al-Qur'ani kana karanta shi ne da tajwidi kuma ka san abin da kake karantawa kuma kana aiki da Al-Qur'ani kuma kana tadabburi ma'ana tadabburi in ka zo ka karanta Qur'ani ka san nan aya ce take bayani akan azaba ka san nan aya ce take bayani akan rahama ko aljanna nan aya ce da take bayani akan mutanen keji nan mutanen banza nan ai aljanna nan ai wuta kana tadabburi nan aya ce da take tsarkake Allah nan aya ce da take girmama Allah nan aya ce da take kambama Allah to in kana wannan tadabburin da Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati dama Allah ya saukar da alqur'ani yace dan ai tadabburin ayoyinsa ma'ana mu rinka hankalta saban alqur'ani in kana karanta qur'ani da aya da ka karanta wani sako ne take isan ma menene ake so ka fahimta dangane da wannan wannan kai kuma Allah yana iya limka ma da arabi da ana iya baka lada sama da goma abinda Allah ya ga dama amma nan kana karanta qur'anin baka san fassarar shi ba baka san ma'anar shi ba to mafi karanci dai kowa ya karanta qur'ani za a bashi lada goma amma wanda ya san ma'anar shi wanda yake tadabburin ayoyin shi kuma Allah zai limka mai ma da harafi ɗaya sama da lada goma shi yasa kenan wa dole mu komo karanta qur'ani wanda ya iya qur'ani bai karanta komo ya ringa karantawa wanda ma bai iya ba to yazo koya wanda ya fara ya bari to komo ya dora daga inda ya dora daga inda ya tsaya wannan yana nuna mana falala ta karanta alqur'ani da harafi ɗaya lada goma kuma suratul mulk manzo Allah ya ce ana so duk dare ka ringa karanta suratul mulk saboda tana kare mutum daga azabar kabari na dai kenan nabi kuma manzo Allah ya ce tana shige wa bawa gaba ranar tashin alkiyama sai ta samu ceton shi a wajen Allah ma'ana za ta ceci mai karanta ta a gaban Allah duk wanda ke karanta suratul mulk da dare ko kafin ya kwanta wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wataala zai tsiratar da shi daga mi daga azabar kabari kuma ranar tashin kiyama suratul mulk din za ta shige ma gaba duk dama malamai sai ga ayoyin ta tana da aya 1130 kaga 1100 tana da aya 1300 afwan 1300 to 1300 in ka limka shi so goma zai tashi tarazimil ma'ana ita kadai in kana karanta ta a kullun dare zaka samu lada 1013 daga kenan alqur'ani yana da falala mai tarin yawa wajen karanta shi حديثي نقبا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال يكتوى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال الله صلى الله عليه وسلم يافتو ونان في صفة الهال شوان عقبة بن عامر ينادي أهل الصفة سؤالين أهل الصفة ما نامت عنه بسكي ذو عجب من زال الله صلى الله عليه وسلم فسد جدا فسد ماتا فسد قومي irin wanda suka yi hijira ba su da komi to manzo Allah ya tanadar musu a cikin masallacin shi wani bangare ya tanadar musu wanda yazo bai da masauki bai da komi ya aka tanadar musu wani waje a masallaci wanda duk wanda yazo bai da masauki to anan zai sauka ya zauna yana kwana to shi wannan Ubaydah bin Amir yana daga cikin ahlus sufa din nan wanda aka tanadar musu guri a cikin masallaci wanda ba su da masauki ba su da iyali anan suke kwana yace to wata ran muna cikin wannan gurin sufa din inda aka kebance musu a cikin masallaci daga can karshen masallacin manzo Allah yace muna nan sai manzon Allah ya hoto cikin mu faqala sai yace ayyukum yuhibbu an yaghduwa kullu yawmin yace wane ne a cikin ku yake son yayi sammako a kowace rana yayi asubanci yayi sammako ila butahan aw ila al-aqiq ya tayi butahan ko ya tayi aqiq butahan da aqiq mawadi allati yuqamu fiha aswaq al-ibl fi al-madina gurare ne wanda ake cin kasuwa raquma a garin Madina mana kana ce ta raquma a garin Madina inda ake cin kasuwancin inda ake kasuwancin raquma a garin Madina to shine butahan din da ake to yayin mazalla ce wane ne a cikin ku yake son ko ta rana yayi sammako ya asubanci dai kasuwar butahan ko kasuwar ake fa ya ati minhu binaqataini in ya tahi sai ya dawo da taguwa guda biyu ko mawai ne masu manyan tozo ana ya dawo da tagwanni manya biyu masu manyan tozo bi gairi ismin ba tare da laifi ba ma'ana ba sata yayi ba ba kwace bai ba da harabe ba wala qati'ati rahimin kuma ba tare da yanki zumunta ba ma'ana zai samu ne a bulus a kyauta a raha fa kullu ya rasulullahi nuhibu zalika sahabban nan suka ce nuhibu zalika ai kowanne a cikin mai nasu kuma yanzu kai ne yanzu a ce kaje kara kaje da kazo kaje kara ko da sanyin safiya an kaje kana zuwa kai a baka manyan tagoyi masu manyan tozo guda biyu ko a baka a ce an baka kawai ka tauci ne ba kwace kai ba da fara ba kai ba cuta kai ba komi ba kawai kyauta aka baka dan Allah aka ce mu ba anan ba kowa ba zai ce yana so ba to kaje a baka taguwa manya guda biyu kuma a lokacin manzo Allah dai kamanta musu ga a cikin dabbobi na Laraba babu dabba da ta kai wannan daraja da tsada a ce a baka taguwa mai babban dozo wannan ita ce karshe to sune mu malami suka ce tunda ai taguwa a lokacin ita ce ake hawa kuma ita wannan ita ce karshe to mu kuma yanzu a ce abinda ake hawa kuma a ce a baka kato mota bibit kau kaje a baka sabuwar bibit guda wadda ya zama akwai abin da ya mota ma abin da ake hawa a baka jirgi tunda jirgi yanzu dai a kayan sufuri wanda ya fi kowanne tsada na karshe wanne ne jirgin sama ne to a ce kamar kaje a baka jirgin sama guda kuna so suka ce muna so to sai manzo Allah ya ce to afala yahudu ahadukum ila almasjidi yace to shin yanzu dayan ku ba zai samu ko ba yayi asubanci ya tai masallaci ba fa ya alama yawa koyi au ya kara ko ya karanta ayatai ma'ana ko dai yaje ya koyi ayoyi guda biyu a masallaci ko kuma ya karanta ayoyi biyu a cikin masallaci min kitabillahi azza wa jalla ya karanta ayoyi biyu ko ya koyi ayoyi biyu daga cikin littafin Allah khairul lahu min naqataini to wannan sun fiye mishi alkhairi sama da wannan tagoyin guda biyu da za a bashi manya masu dozo masu manyan dozo guda biyu sun fiye mai alkhairi wa salasun khairul lahu min salasin haka kuma yaje ya karanta aya uku ko ya koyi aya uku yafi a bashi tagoyi guda uku wa arba'un khairul lahu min arba'in haka da yaje ya karanta aya hudu ko ya koyi aya hudu yafi mishi alkhairi da a bashi taguwa hudu wa min a'dadihin min al-ibli sai manzo Allah ce kai gurgudan yawan adadin raƙumin da za a baka gurgudan yawan aya ma'ana kaje ka koyi aya 100 tafi a baka raƙumi 100 mu kuma yanzu a zamanin nan mu ce kaje ka koyi aya 1 tafi a baka jirgi guda kaje ka koyi aya 2 yafi a baka jirgi 2 kaje ka koyi aya 100 yafi a baka jiragen sama guda 100 saboda me yasa dan manzo Allah yana nuna mana wannan ayar da zaka je ka karanta ko ka koya ladan da zaka samu tabbatacce ne kuma wannan shi ne zaman to sanadiyar da zai saka shiga aljanna amma shi wannan taguwa ko jirgin iya amfanin shi duniya ne daga an kare a duniya amfanin shi ta kare to shi kuma kullun abinda amfanin shi yake wanzuwa yake tabbata dindindin har abada yafi wanda amfanin shi mai cin gajeren lokaci ne dan takaitacce ne iya duniya ne manzo Allah yana so nuna musu me muhimmancin mutun ya je ya karanta alqur'ani ko yaje koyi karatun alqur'ani a masallaci yafi mai a bashi abun duniya saboda yanzu ai kaga yanzu yace da a ce ɗayan ku zai sammako yaje kasuwa a bashi taguwan nan guda biyu kowa na su ko yace to bisi ana kuma kaje masallaci kai asubanci kaje masallaci ko kai sauko da sasaye kaje masallaci kawai ka karanta aya biyu ko ka koyi aya biyu wannan yafi a baka taguwa ko yafi mu anan a ce a baka jirgi dana wannan yana nuna mana mi muhimmancin karanta alqur'ani da koyon karatun alqur'ani yafi duk wani abun duniya da za a baka yasa kaga duk dalibin da yake karanta alqur'ani wannan yana kan alkhairi mai girma kuma yafi aya daya da zaka koya ta alqur'ani tafi duk duniya da abin da ke cikin ta saboda wannan aya daya abinda Allah zai iya baka nan na aljanna to duniya wannan ba abin da zaka baka mudi ba aljanna manzo Allah ya ce lamawdi'u sawti hadikum fil janna khairu min ad-dunya wa ma fiha inda dan aljanna zai aje bulala shi iya plus din da zata ci to wannan iya plus din wannan gurin da za a sai da duniya da abin da ke cikin ta ba za ta sai wannan abin ba mana dan aljanna yazo aje bulala iya plus din da bulala ta ci inda za a ce duniyar nan da abin da ke cikin ta a sai da ta daddace iya wannan gurin manzo Allah ce ba za ta sai ba ga ma aya dai ta alqur'ani ga garanta Allah yana iya baka aljanna shi yasa aka nuna mana kenan karatun alqur'ani kaje ka karanta alqur'ani ko ka koyi karatun alqur'ani dai da aya yafi duniya da duk abin da ke cikin ta kana wannan shi ma yana nuna mana mai falalar karanta alqur'ani da koyon karatun sa a gurguje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abi Hurairah ayi ta man qada maqadan lam yadhkurillah fi duk wanda ya zauna a wani mazauni lam yadhkurillah fi bi ambace ba Allah ba a wannan gurin kanat alaihi min Allah tira zai kasance akwai asara da nadama a gare shi ranar tashin alkiyama ma'ana sai yayi nadama kuma sai yayi asara wannan gurin da yazo zauna bai amince Allah subhanahu wata'ala ba ma'ana akwai asara babba da nadama ga mutumin da zai zo zauna a wani majalisi a wani gurin zama har ya kare zaman ya tashi bai amince ba sunan Allah a gurin ba wannan manzo Allah ce zai samu tira asalin tira daga annafsu ne yasa ya Allah Qur'ani yace walan yatirakum a'malakum ai walan yanqusakum bai tauye muku ba ladan kyawun ayyukanku kenan yana da naqasu kuma akwai nadama da asara a tattare da shi. Haka maza Allah ce wa man ittaja amdja'an, duk wanda yazo kwanta a wata shinhuda lam yadhkurillahi fi bi ambata Allah ba lokacin da yazo kwanta a wannan shinhuda kana ta alai min Allah itira, shi ma zai kasance akwai ni asara da nadama a gare shi ranar tashin alkiyama. Wannan hadisi yana cikin sunan Abi Dawuda. Idan wannan yana nuna mana falalami duk in kazo ka zo na Abu Dawuda ana so ka ambata Allah, to yayin malamin suka ce to wani wajen zama ne zaka ga ba ambata Allah ba, yaje wajen zaman saban Allah, amma dai guri in ba na saban Allah bane ba, yanzu kaga mun nan da muke nan zaka ga za ambata Allah, za a ce Allah ya ce, za a ce manzon Allah ya ce, kaga wannan shine ambatan Allah. Saboda dama daga cikin ambatan Allah a ce Allah ya ce, annabi ya ce, shi ma wannan ambatan Allah ne, ba sai ka ce wa subhanallahi alhamdulillahi ba, shi ma ne yana cikin ambatan Allah. Karanta ilimi shi ma ambatan Allah ne. Yanzu da muka zo zaman kan tsana littafin Sahih Muslim ambatan Allah ne, tafsirin alqurani ambatan Allah ne. Saboda bi duka dai ana so ne mi a fahimci addini, to duk wani ilimi wanda zaka fahimci addini, tarihi ne, fiqhu ne, tauhidi ne, to duka ana ce mi azzikir. To kaga gurin da za a zo a zauna ba ambaci Allah ba, ba a ce ba Allah ya ce, ba annabi ya ce ba, baka ce ba subhanallahi, baka ce alhamdulillah, baka ce la ilaha illallah, baka ce Allahu akbar, ko mu banza ne in mutun yazo zai zauna mutun ya ce bismillah zai zauna, kana zo ne wani zai hamma ko a tashi ya ce alhamdulillah, to dai gurin da mi ake karatu na din. Amma yanzu zaka ga wajen da ake zama na wajen saban Allah wani yana iya tashi ma bi san ba na ce alhamdulillah, hay a kare zaman babu wanda ambaci Allah ciki. To manzo Allah ce duk wanda suka zauna a gurin da basu ambaci Allah ba to zai kasance akwai nadama da asara a tattare da su. Haka in ka zo kwanciya baka ambaci Allah ba, sai sai manzo Allah ya koya mana akwai azkar da ake na kwanciya, mafi karanci in ka zo ka ce bismika allahumma amudu aya kaga ka ambaci Allah. To amma wani in ya zo kawai dai ka ji ma ya yi ihu wayyo, ko kuma ka ja ka wani abu kawai ya ishe mu, kwanciyar ma ba da ambatan Allah zai ba, mafi karanci ka ce bismika allahumma amudu aya, da sunan Allah zan mutu kuma da sunan Allah zan rayu. Ka karanta Qur'an na falaki da nasi ka tofa a hannunka ka shayi jikinka, karanta amana rasulu, ka karanta ayatul kursi, kaga da ambatan Allah ne. To amma akwai wanda ba sa yin wannan. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hadisi shi ba Abu Hurairah, majalisa qaumun majlisan, wasu mutane ba za su zo na ba a wani gurin zama wani majlisi ba, lam yadhkurullaha fihi, ba su ambaci Allah ba a wannan gurin, wa lam yusallu ala nabiyihim, kuma ba su ma ba annabinsu salati ba, illa kana alaihim tira, ya kasance akwai nadama da hasara a tattare da su. Fa in sha azabahum, in Allah ya so ya musu azaba, wa in sha ghafara lahum, kuma in ya so gafarta musu. Wannan yana daga cikin dalilin da yasa malami suka ce dukkan idan mutun yazo zauna a guri bai ambaci Allah ba wannan yayi laifi, bai ma manzo Allah salati ba yayi laifi. Saboda kaga Allah ya ce bi wannan rashin ambatan Allah da yi ma manzo Allah salati, in Allah ya so zai ma azaba, shi kuma Allah bai yin azaba sai akan bi abin da yake laifi ne. Daga kenan masu zama a irin gurare wanda ba su ambatan Allah, gurare ne irin fadodi ne na tsegumi gulma cin naman mutane, to kaga wannan akwai bala'i a tattare da su. Kiran dole mutum duk inda ya zauna ana so ka ambaci Allah kama manzo Allah salati. To kaga yanzu misali irin nan mu zamu zo a ce manzo Allah ce, a ce sallallahu alaihi wasallam, kaga kame salati. To amma gurin da zaka ga akwai majalisin ma ba a so a ce Allah ce, annabi ya ce, a ce kaga mu nan ba harka addini ba ke ba, ba harka Allah, ba harka annabi. To kaga irin wannan hadisi zai ta gaskata akan su, ma'ana mutanen da su ba sa so ambaci a ce Allah ya ce ko annabi ya ce, to duk wanda suka zauna a guri ba su ambaci Allah ba, su ma manzo Allah salati ba, manzo Allah ce to suna da nadama da hasara, in Allah ya so musu azaba, in ya so kuma ya musu gafara. Wannan hadisin yana cikin Tirmidhi, hadisi 3380. Hadisi na ƙarshe, manzo Allah ce ma min qaumin, babu su mutane, ya qumuna min majlisin, da za su tashi daga wani majlisi wajen zama, la yadhkuruna Allah fi, lokacin da suka zauna ba su ambaci Allah ba, illa qamu am misli jifati himari, ba ce sun tashi sai sun tashi daga wannan majalisin kamar wanda suka zauna akan mushen jaki, ma'ana lokacin da za su tashi su watsi su bar wannan majalisin, za su watsi ne kamar wanda suka zauna a cikin su akwai mushen jaki. To kai yanzu ya kake ga mutane a ce su zauna a guri ga jaki nan mushen shi yana wari, su ma abin ya same su. Kene manzo Allah ya nuna in dai mutane suka zo suka zauna a guri ba su ambaci ba Allah ba lokacin da za su tashi ba, to za su tashi ne kamar wanda ya tashi a saman jaki wanda ya mutu ka zauna akan shi, to haka za su tashi. Kuma kana lahum hasratan, kuma manzo Allah ce zai zamanto musu nadama da hasara wannan zama da suka yi da suka tashi ba su ambaci Allah ba. Shi yasa ai kaga manzo Allah ya koya mana kafaratul majlis, in aka yi da zama ko da karatu ne akai ba, in za a tashi a ce to a karanta kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. duk wajen karatu kaje ana ida ko ma menene a fara ce ka zauna a majalisi da ka zauna in an ida za a tashi ko kai ka ida zaman zaka tashi ka ce subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika to wannan hadisi bai sa bai shahi ka ba amma haka tashi ba ambatan Allah to manzo Allah ya ce a sanar da kai kamar ka tashi ne wanda ya zauna kamar wanda ya zauna ne akan mushen jaki kuma akwai hasara da nadama a tattare da wanda ya zama bai ambaci Allah ba bai ma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati ba shi ma wannan hadisi yana cikin sunan Abi Dawud kenan wannan shine karshen hadisi kamar ya kama mana a cikin madadin zikir to dama wannan littafi bala kafin ya harakawa azkar ne kawo mana bayani akan falala ambatan Allah da kuma irin hatsari da mutum in ya zama to a rayuwar shi bai ambatan Allah abinda zai riska kenan insha Allah sati na gaba zikirin da malaka wani harko an azkaru istikazu minan nawm zikirin tashi daga bacci to amma muka ce mun kuma zamu zo mu fara da zikirin idan iska ta taso saboda kafin mu je babun akwai nisa to mun kuma tunda yanzu lokaci ne na ruwa kenan zamu zo mu ga addu'o'in da ake karanta yayin tasowar iska yayin da aka gaza a fara ruwa ko ake cikin tsakiyar ruwa yayin da aka kare ruwa lokacin da aka je karar ra'adu ma'ana tsawon nan da ake yi to kuma an yi da ruwa wanda irin addu'o'i ne duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da musu fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa abinda muka faɗa ne daidai mu yi tare da Allah daga baki daya kuskure da tuntuban harshe kuma Allah subhanahu wata'ala ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.